الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأن ما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بايعك أيها المسلمون درجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta Asabar. A yau muna 19 ga wata na Sha'ban, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, shekara ta 1444, wanda ya dace wa 11 watan 3 miladiya ta 19 ko almuhim. Insha Allah ta'ala wannan zai zamanto mana darasi na 21 a cikin littafin Arba'un an-Nawawiyya ko Al-Arba'un an-Nawawiyya, wanda kusan karatun ya tsaya lokaci mai tsawo, amma da izinin Allah insha Allah ta'ala yanzu da za mu dasa daga inda muka tsaya. Idan ba manta ba, ƴan uwa, muna cikin hadisi na 31 a cikin littafin Al-Hadithu Al-Hadi wa Thalathun. Hadisi na 31 a cikin wannan littafi mai albarka, hadisin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, Allah ƙara yarda gare shi, yake cewa ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, wani mutum ya zo wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fa qala ya rasulullah dullani ala amalin, yake cewa ya ma'aikin Allah dullani, ka nuna muni, kayi muni nuni, ala amalin, akan wani aikin da idza amiltuhu, idan na aikata wannan aikin, ahabbani Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala zai so ni. Sannan bayan haka kuma wa ahabbani nas, kuma mutane ma za su so ni. Kaga wannan hadisi ba ƙaramin hadisi ba ne ba, yani ya kunshi abubuwa masu yawa. Allah ya soka, mutane su soka, a nuna mishi aikin da idan ya aikata haka kin za ta tabbata a gare shi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي من الله صلى الله عليه وسلم يكي فدا وانا متمن شوى اذهد في الدنيا كغوجي دنيا idan ka guji duniya ya zamanto kana da tsantseni da kaffa kaffa akan abin da ya shahi rayuwa to tabbas yuhibbaka Allah Allah zai so ka yani duniya ba ta yi gurbi a cikin zuciyarka ba kowane lokaci kana duba abin da zai jawo maka yardan Allah ne ba kana duba ba abin da kawai zaka samu na duniya to duk mutumin da ya kokarin kiyaye wannan to yuhibbaka Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai so ka ka duba inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi wasu kumsassun kalmomi ka duba a ce abinda zakai Allah ya so ka manzo Allah ya ce kawai ka guji abinda ke cikin duniya ka guji duniya sanan wazhad fi ma fi aidin nasi tambayar shi ta biyu manzo Allah yake bashi amsa da cewa ka guji abinda ke hannun mutane yuhibbaka nasu mutane za su soka karka zamanto mutum mai kwadai mai hadama mai zalama mai son cewa dole sai an bashi ko dole sai an mishi to wannan sai sa kai ku zauna da mutane lahiya baka nemi abin da yake hannun su ba barantana su ji cewa ka takura musu a cikin rayuwa to waɗannan ka'idodi ko kuma waɗannan bayanai masu tsada wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wajen baiwa wannan sahabi amsa malamai sun yi fashin baki kamar yanda a wancan gamin mun yi magana akan abin da ya shahi zuhudu ko kuma abin da ya shahi gudun duniya wanda kuma akwai maganganu da yawa da ayoyin alqur'ani masu girma wanda suke bayani akan jan hankalin mutane cewa kar da ku riki duniya kuma ta riƙon kankamu lokacin da adam ya ma duniya rukon kankamu to a lokacin ho yana shirye kuma kowane irin aiki na ba daidai ba zai iya aikatawa a harakan da ya shahi neman girma ne harakan da ya shahi neman dukiya ne harakan da ya shahi neman daukaka ne ko wane ne to zaka ga adam cewa ya a shirye yake yayi komi dan haka zaka ga wani ba ruwan shi dan asali wantar da rayukan mutane saboda mulkin shi da wama shi wannan iya gaba komai bane ba wani dan ya salwantar da rayuwar dan adam saboda dukiyar shi ta ci gaba da wanzuwa kuma akan abin da ba daidai ba yana ga wannan ba komai bane ba ubangiji subhanahu wataala ya ambata cikin suratul a'la aya ta 16 zuwa aya ta 17 Allah yake cewa bal tu'siruna alhayatad dunya bari dai kawai kuna fifita rayuwar duniya ne amma ku sani cewa wal akhiratu khairun wa abqa ku sani cewa lahira ita ce mafi alheri kuma ita ce mafi wanzuwa duk abin da za a yi a duniyar nan karewa zai koma menene duniya a karan kanta gabaki dai karewa za ta yi to me na kankara mata hakurin me na rigima me na rikici ubangiji subhanahu wataala ya kara ambata a cikin suratul anfal Allah yake cewa turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah kuna son abubuwa na rayuwar duniya dukiya kadara kaza da sauransu Allah shi kuma lahira yake nufata da ku lokacin da Allah subhanahu wataala ya bada labarin Karuna da irin yanda ya kasance a cikin al'ummar shi yana jijji da kai yana kaza yana kaza yana kaza wataran dai wannan mutumin fa kharaja ala qaumihi fi zinati sai ya huto cikin mutanen shi a cikin kawa qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lahu hazzun azim wasu gargace kai kai canmu ina ma a ce an ba mu irin duke da aka ba Karuna lalle mutum ne mai rabo rabo mai girma wa qala alladhina utul ilma sai ma abuta ilmi suke cewa su kuma wailakum kai canku thawabullahi khairun lada da dan adam zai samu idan ya aikata aiki alheri a wajen ubangiji shine mafi alheri ga dukkan mutumin da liman amana wanda ya imani wa amila salihan ya aikata aiki nagari amma kuma wala yulqaha illa as-sabirun ba wanda yake iya cimma irin wannan matsaya sai mutumin da ya hakuri ya maida komai ba komai ba ubangiji yace tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada Allah ce wancan nankan gida na lahira muna bayar da ita ne ga waɗanda ba sa neman wani daukaka a ban ƙasa ko wani banna Allah ce wal aqibatu kakkyawan ƙarshe kuma lil muttaqina ga dukkan masu tsoron Allah daga kar da duniya ta jaka kar da duniya ta rube ka kar da abubuwan suke cikin ta ya rube ka idan suka rube ka to wannan tabbas shine abin da zai jayo maka hushin Allah subhanahu wata'ala kamar da shona sahabi tambaya mu akin Allah menene abin da in aikata Allah zai so ni manzo Allah ce ka guji abin da yake cikin duniya ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila lalle ka fada musu cewa jin dadin duniya wani abu ne takaitacce mata'ul qalil jin dadi ne dan kadan wal akhiratu khairul lahira ita ce mafi alheri ita lahira dawwama take ita kuma duniya diyan da ta maka dadi ba ta dawwama kuma diyan da ta maka dadin nan ana cikin ta maka dadin sai akai wani mataki na rayuwar da kai da kanka ka san zaman jiran ka mutu ne kake raka ubangiji subhanahu wataala ya ambata abubuwa da masu yawa akan abin da ya shahi gudun duniya iya da kyau kuma dukkan mutum mai imani ya guji duniya saboda duniya wata abu ce wanda Allah subhanahu wataala ya zargi ko kuma yayi bayani akan rishin kyautawa ga dukkan mutumin da ya kankara mata hakuri wa qad zamma Allahu man kana yuridu dunya Allah ya zargi duk mutumin da ya zamanto duniya ce kawai yake so yana son duniyan nan bi amalihi wa sa'ihi wa niyyatihi aikin shi duniya yake ma sa'ayin shi kai kawon shi duniya yake wa a niyyar shi duniya yake ma wani hatta abin da ya shahi al'amarin da ake yi dan a samu lada nan ma sai zamanto duniya ce yake nema to lalle tabbas mutum kare da kamanci hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innamal a'malu binniyati lalle dukkan ayyuka suna rataye da niyya ɗan uwa musulmi akwai hadisai da dama wanda suka zo akan cewa lalle an zargi dukkan mutumin da yayi rikon kankamo game da abin da ya shahi duniya sannan kuma hadisan nan sun yi nuni akan cewa duniyan nan ba a bakin komai take ba bata kai wani abin da zai hada dan adam rikici da dan uwan shi ba barantana har a zubar da jinin wani ko a ci mutuncin wani kaga wani ya huto yana zagin wani yana aibanta shi saboda duniya ga irin abubuwar suke faruwa ko da sunan siyasa ko da sunan jahanci ko da sunan wane da sauransu sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana hadisi masu yawa akan zargin ita wannan duniya Jabir Allah kare da aka dace shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi marra bisuqi wan nasu kanafai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya zo wuce cikin kasuwa wan nasu mutane kuma kanafai yani suna bangare shi daban-daban wasu a dama wasu a hagu wasu a baya famarra bijadin asak sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce wajen wani dan akuya yani wani kenan tauri mayyit wanda ya riga ya mutu kuma wannan dan akuyan na asak yana da kunni dan kararrami kuma cirarre fatanawalahu fa akhadahu bi uzunihi sai manzo Allah ya rike wannan da akuyan da kunnen fa qala sai manzo Allah yake ce ayyukum yuhibbu hadha lahu bi dirhamin ya ku musulmi wa yake son in a bashi wannan a saida mishi shi ka ka dirhami dai tak a baka wannan da akuyan fa qalu sai sabbai suke cewa ma nuhibbuhu annahu lana bi shay'in ya ma ake Allah ba ma su wannan ko kyauta kamar ka ce ko kyauta aka ba ma su wama nasna'u bihi ya ma'aki Allah me zamu yi da shi qala manzo Allah yake cewa atuhibbuna annahu lakum wa yake so a bashi shi kyauta fa qalu suka ce wallahi law kana hayyan kana aiban fihi ya ma'aki Allah wannan dan akuyan koda yana da rai akwai aibi tare da shi saboda kunnen shi a cire yake li annahu asak fa kaifa wa huwa mayyit to yaya kuma gashi banda wannan matsala hallau gashi na ya mutu faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu darasi ne ake so a wasu amma kuma a aikace yanzu yanda dai kowa baya son wannan dan akuyan manzo Allah yake cewa wallahi ina muku rantsuwa da girman Allah la dunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum wallahi dunya tahi kaskanta da walakanta a wajen Allah sama da walakanta da kaskanta wannan dan akuyan a wajen ku kowa baya so to haka ubangiji subhanahu wataala duniyan nan ba komai bace a wajen shi daka ku kama jikin ku kakka shiga wani rigima da rikici na banza duniya ba a bakin komai take ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya fil akhirati duniya idan kai muqarananta idan ka karata da abin da ya shahi lahira ba komi take ba illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u bai wuce ba kawai kamar ka dauki ya tsaka ka sa a cikin ruwa teku misali al-muhit al-atlas o sea atlantic ka dauki ya tsaka ka sa ka daga ka gani wannan ya tsaka mai ta dauko a cikin ruwan nan kaga kusan kana iya ba abin da ta dauko sai abin da ba a rasa ba to in kai muqarana kai comparing lahira da duniya matsayin duniya kenan duniya ba komai bace ba wannan sai daga cikin karin wannan hadisi hadisi ne wanda iya da kyau kware da gaske mu bi shi a hankali saboda ya kunshi abubuwa guda biyu kaga magana biyu ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka guji duniya Allah ya soka ka nisanci abin da ke hannun mutane mutane su soka to mu gane mecece ita duniya a karan kanta ba komai bace ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi na Sahal ibn Sa'ad yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha sharbatan inda duniya tana da darajar fiffike irin na saburu da kahuri bai samu daman kwata ruwa kwatawa ɗaya takba wallahi bai da wannan dama to wannan yake maka nuni akan cewa ba komai bace ba daga karta zamanto abinda za ta rude mu ta raba mu da Allah subhanahu wataala ta raba mu da dacewa da wancan gida wanda shine gidan da yake mafi alheri ga dan adam yayi kokari ya sai guziri saboda ya samu wancan wuri to daga zuhudu ko kuma gudun duniya da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fadi malamai suna cewa az-zuhdu fi dunya bi thalathati ashiya du'a gudun duniya yana tabbata cikin abubuwa guda uku wanda waɗannan abubuwan guda uku kuma kulluha min a'malil qulub sa daga cikin aikin zuciya la min a'malil jawarih ba cikin ayyukan gabbai suke ba waɗannan abubuwa na abin da ya shahi gudun duniya ko zuhudu yana cikin abubuwa guda uku abu na farko an yakuna al-'abdu bima fi yadillahi aw saqa minhu bima fi yadihi fi yadi nafsihi ya zamanto bawa ya samu sakankan cewa abinda yake wajen Allah subhanahu wataala na arziki shine garanti shine kat sama da abinda yake hannunka misali yanzu ina da wannan ina da takarrar wannan misali a ce kudi ne to ya zamanto wannan kudin da yake hannuna ban ni da tabbas akan shi sama da yanda nake da tabbas akan arzikin da yake wajen Allah subhanahu wataala wanda kuma ina kyautata tsammahani da sakankan cewa akan cewa wannan arzikin na Ubangiji subhanahu wataala wani abu ne wanda zai komowa zuwa gare ni abinda Allah ya datsa maka na arzikinka ya zamanto wannan katkin da kake da a cikin zuciyarka na cewa Allah ba zai barka haka nan ba to zamanto ka yi samun nutsuwa akan wanda yake wajen Allah sama da abin da kai yake hannunka a karan kanka to kaga wannan ba abin da yake wannan shi yake tabbatar da gudun duniya da haka dan ka samu tsoron talauci ba zai hana ka ba kai abin da ya kamata na taimakawa ƴan uwanka da taimakawa addininka wannan shine abu na farko ka yarda cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha babu wata dabba da take kaiwa ta kawo a ban kasa face arzikin ta yana wajen Allah subhanahu wataala sannan Allah yake cewa wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun sannan yake cewa fabtahu inda allahi rizqa wa'buduhu washkuru la ku nemi arzikinku a wajen Allah subhanahu wataala wannan shine abu na farko wanda yake wakilta abin da ya shahi az-zuhdu fi dunya al-hasan al-basri ɗaya daga cikin magabata yake faɗa ƙarƙashin wannan gaba yace inna min da'fil yaqin iya daga cikin raunin yaqinin bawa an takuna ya zamanto bima fi yadika aw saqa minka ya zamanto wai abin da ke hannunka shine abin da kake da kat akan shi sama da abin da yake hannun Allah subhanahu wataala ka samu kat da garanti da yarda da sakankan cewa game da abin da yake wajen Allah subhanahu wataala sama da abin da yake hannunka to akwai maganganun magabata da yawa akan abin da ya shahi kenan mutun ya yarda da abin da yake wajen Allah subhanahu wataala sama da yanda zaka yarda da abin da yake hannunka qila li abi hazim az-zahid an hada wa abu hazim aka ce mishi ma maluka aka ce aka rabaka Allah menene dukiyarka qala li malani yace ina da kalan dukiya guda biyu la akhsha ma'ahum al-faqr bana tsoron talauci tare da wadannan kalan dukiyar ko kada kalan dukiya biyu gare ni wanda kuma bana jin tsoron talauci wannan dukiyar ta tabbatatta ce aka ce menene aka rabaka Allah yace abu na farko arziki na farko yace as-siqatu billah ina da tabbas da yarda da Allah subhanahu wataala cewa Allah zai arzuta ni arzikin shi na biyu sai ya ce wal ya'su mimma fi aidin nas sannan kuma na yanke tsammani akan duk wani abin da ke hannun mutum bazan je in kaskanta ba ko in yi bara ko in yi roƙo ko in yi annamimanci ko in yi gulma saboda in samu abin da ke hannun wani yace wannan sunan arzikina kuma bana tsoron wani talaucin da zai iya samu na kansu kaga yana da tabbas akan abin da ke wajen Allah sannan abu na biyu ya yanke tsammani game da duk wani abin da ke hannun wani shi kawai na Allah yake so sannan kuma an tambaye wani daga cikin magabata amma ta khaful faqara wai akrabaka Allah baka ji tsoron talauci fa qala sai yake cewa ana akhaful faqara yace ni iri na ni zan ji tsoron talauci yace wa maulaya majibincin lamari na ubangiji na lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara ubangiji na shine yake da abin da ke cikin samai da kasai da duk inda wani abu yake na arziki ubangiji na yake da shi duk me zan ji tsoron talauci kaga wannan shine as-siqatu billah yarda da Allah wannan muna da tsananin bukatuwa zuwa ga waɗannan abubuwa yake cewa ya za a ji tsoron talauci alhali ni da nake da ubangijin da yake da taskan samai da kasai walillahi khaza'inu samawati wal ardi Allah shike da taskan samai da kasai gabaki daya ina ni ina tsoron talauci to haka zaka ga waɗannan maganganu na magabata suna da yawa Abdullahi ibn Abbas ibn Mas'ud Allah kare yarda gare shi yake cewa al yaqinu abinda ake cewa yaqini da sakankancewa da yarda da Allah subhanahu wataala yace Allah turdin nasa bi sakhatillahi kar ka sake ka nemi yardan mutane a cikin fusata Allah subhanahu wataala saboda neman duniya saboda neman matsayi saboda neman kuɗi saboda neman kaza saboda neman shahara saboda neman wane ne ya zamanto ka fusata Allah kai abin da Allah baya so saboda ka samu wadancan abubuwa lalle idan kai haka Allah turdin nasa kar ka nemi yardan mutane akan abin da cikin hushin Allah subhanahu wataala wannan in kai haka kana da yaqini kenan Allah kawai neman yardan Allah kake ba ruwanka da mutane sannan kuma yake cewa wala tahmad ahadan ala rizqillahi karka ma kowa godiya akan arzikin Allah wala talum ahadan ala ma lam yu'tika Allah karka zargi kowa akan abin da Allah ne bai baka ba wallahi ka samu yaqini da yardan cewa in Allah ya baka babu wanda zai hana babu ba a yi shi ba wanda zai hana abin da Allah subhanahu wataala ya zartar sannan kuma idan Allah bai ga dama ba duniyar nan gaba ɗaya ta hadu akan ta baka wallahi ba ta isa ba kuma waɗannan abubuwan wanda ake hudu yanwa musulmi duk ga su nan a cikin rayuwa muna gani wane yana da ɗaurin gindi na fitar hankali amma kuma idan Allah bai nuwace shi da abin ba wallahi sai ya gashi a haka wane bai da ɗaurin gindi ko na biye ko misqala zarratin amma kuma idan Allah ya ce da shi za a yi kuma billahi lazi da shi za a yi da aka kawalatar da kanka fa innar rizqa la yasuquhu hirsu harisin arziki baya jayo shi kwadayin mai kwadayi sannan kuma wala yarudduhu karahata karihin wani kyamar mai kyakya mai kyama kuma bai hana maka arzikin ka duk abin da yake arzikin ka ne ka same shi yace fa inna allaha tabaraka wa ta'ala bi qismihi wa ilmihi hukmihi ja'ala ruha wal faraha Allah mai girma da buwaya da hikimar shi da ilimin shi da adalcin shi ya sanya farin ciki fil yaqini war rida a cikin yaqini da yarda duk mutumin da zaka ga yana walwala yana jin dadi ana ta'abbu ana ga wani kai wani yana cikin jin dadi wallahi in ka bincika sai ka ga yaqini ne Allah ya bashi a cikin zuciyar shi ko kuma wani a yanda ake ya kamata ya shiga cikin halin damuwa a ga yana tawalwala ana ta'abbu da shi ko aka me ya samu yaqini ne Allah ya bashi saboda wannan abin shi yake gadar da farin ciki a cikin zuciya Allah ba mu yaqini sannan kuma ubangiji subhanahu wataala wa ja'ala al-hamma wal hazana Allah ya sanya kumci da bakin ciki fi shakki a cikin abin da ya shafi shakka da abin da ya shafi saba ma Allah subhanahu wataala, wannan ita ce magana ta Abdullah ibn Mas'ud, Allah ya yarda gare shi. Da haka dai ba wannan shine gaba ta farko ta abin da ya shafi zuhudu kenan, ka yarda da abin da yake wajen Allah subhanahu wataala sama da abin da yake hannunka. Abu na biyu da yake tabbatar da zuhudu shine an yakuna al-abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu min zahabi malin aw waladin aw ghairi zalika arghaba fi thawabi zalika mimma zahaba minhu fi ad-dunya an yabqa lahu. Ya zamantu bawa an yakuna al-abdu ya zamantu bawa idza usiba bi musibatin, in wata musiba ta same shi a cikin rayuwa na dukiyar shi ta kare, dan shi ne ya mutu ko wani abu makamancin wannan, ya zamantu ya yarda Allah ne yake badawa kuma ya amshi abin shi. Allah yake bada kuma ya amshi abin shi. Abdullahi dan Umar Allah kare yarda a gare su yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi du'a'ihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana cewa a cikin addu'a, Allahumma qsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'siyatika. Allah ka kasa mana ko ka datar da mu da tsoronka wanda wannan abin zai shiga tsakanin mu da mu da aka musaba maka. Can yake cewa wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, Allah ka ba mu yaqini da yarda da kai, mu yarda cewa kai kake yi, in akai kai ne, in ba ai ba Allah kai ne baka bada ba, wanda wannan abin ma tuhawwinu bihi alaina, wanda za ka sa ya renu, yani zamanto bai da tasiri a gare mu, masa'ib ad-dunya wani musiba ta rayuwar duniya, in ta same mu koma zuwa gare ka gabaki dai Allah. Wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a. Wannan shine kaso na biyu kenan, kaso na farko ka yarda da abin da yake wajen Allah, wannan shine zuhudu. Kaso na biyu a cikin zuhudu shine abin da Allah ya kaddarta maka na ba dadi, ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala, wanda kaga wannan iya cikin rukunin imani, kuma an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Sannan abu na uku da yake fasarta zuhudu, sannan an yastawiya inda al-abd, ya daidaitu a wajen abba, wajen bawa, hamiduhu wa dhammuhu, mai maka godiya da mai zarginka, fil haqqi, in dai akan daidai ne to zamanto kawai a wajen ka kai duka dai ne. Wa hadha min alamati zuhudi fi dunya, wannan iya daga cikin alamun zuhudu a duniya, ya zamanto da wanda zai yabe ka, da wanda zai zarge ka in dai akan abin da yake tahiyya ce ta gaskiya, to kai ko aka wannan baya daga maka hankali, to wannan alama ce akan cewa lalle kana da zuhudu, kana da gudun duniya, kuma ka bi tafarkin nan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata wa sahabin nan cewa ka guji abin da yake wazhad fi dunya, ka guji duniya, Allah subhanahu wataala zai soka. Wanda wannan soyayya ta Allah subhanahu wataala kuma ita ce mafi girman abin da babu wani abin da dan adam yake nema a cikin rayuwar shi wanda ya wuce wannan. Fatan mu Allah subhanahu wataala ya yarda da mu. Wannan ita ce gaba ta farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wa wannan sahabi da ya tambaye shi akan abin da ya shahi, me zai yi Allah ya so shi. Kenan dai abu na farko, mutun ya guji abin da yake duniya. Duniya take sa mutun yayi ƙarya, yayi ha'inci, yayi kisa, yayi shaye-shaye, yayi wa duk wani abin da ka sani na ba daidai ba. To zaka samu cewa dan adam idan ya kama tafarkin cewa duniya yake nema, to wannan abin shi yake dora shi akan wannan hanya. Fatan mu Allah subhanahu wataala ya kare mu. Gaba ta biyu, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ka yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ka guji abin da yake hannun mutane, ka guji abin da yake hannun mutane, saboda ka gudun abin da yake hannun mutane, wannan abin shi kuma shi zai sa ka zauna da mutane lahiya. Amma duk mutumin da ka gani yana da hadama, yana da zalama, ko ina so yake shi dai a bashi, a mishi, a tallaba mishi, ko da makamancin wannan, zaka ga shi ya sa rayuwar shi cikin kumci, sannan kuma waɗanda yake tambayar nan kowane lokaci su ma ya sa su cikin damuwa, saboda wannan in zai rika dama su, za su rika jin babu daɗi. A lokacin da diya tun karo su, za su rika jin wallahi ga wani tashin hankali ya tun karo musu. Kawai a bar su ma da cewa yayi haƙuri, kaɗai ba ƙaramin tashin hankali bane ba. To wannan iya da kyau, lalle ɗan adam ya zamanto a cikin abin da ya shahi rayuwa, kar ka zamanto mutum mai yawan maulace-maulace ko barace-barace, wanda wannan bara a yau har ana gama cewa kamar wani abu ne wanda yake da alaka da abin da ya shafi addini. Masallatai ya amai da su wajen bara, sai mutum biyu uku su tashi kowa jaje yake kaza 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 lalle za a yi samu wanda yana bukata tabbas kuma ya cancanta a taimaka mishi amma a daidai lokacin da kuma akwai da yawa daga cikin su waɗanda kawai mafi yawanci ƙarerake ne suke yi kuma wannan dalilai da yawa sun bayyana gana mutum zai ce muku bulaguro zai ke kudin mota yake nema ku ce to zo a biya maka mota sai ka ga ya fara kame kame mazan banci wani lattijo wani lokaci an gama sallah ya tashi yake cewa a taimaka mishi zai tafi wani gari nan ya haɗu sunan garin ana kammala sallah sai wani ya ce to zai biya mishi yanzu da aka zo fama a biya kudin mota saboda mota ba hannu za a bashi kudin ba za a biya mishi ne ya tafi sai ce akwai wasu kayan shi a wajen ina ne ya haɗu wata unguwa wallahi malam da ya tafi har yau bai dawo ba ya tafi kenan kaga kenan miye ƙarya ce yake wanda wannan irin wannan kuma da yawa akwai su akwai wanda har za a hada musu irin kudin sadaka na masallaci mala za su je su shagiya wannan da yawa yana faruwa Allah subhanahu wataala ya kare mu ya shiryar da mu amma lalle tabbas bara ba addini bane ba ka guji abin da ke hannun mutane wannan zai sa kai mutunci a cikin rayuwa za ka yi kima a cikin rayuwa ba zan mance wasu maganganu ba da Muhammad Awwal Albani na Zari Allah ya rahama a gare shi yake ambatawa ya ce su masallacinsu ba a bara ya ce su bisa bara ko ba a bara masallacinsu yawa su za su nemi kudinsu su yi da'awa in ka tashi bara kuma kai ma ka je can ka sai da za ka yi baranka amma ba zaman tuba kowane lokaci malam kuna kammala sallah mutane kawai matsalolin kaza sai ka samu da yawa daga cikin wanda suka yi sallar su ma wannan matsalar da kake ambata suna da ita la'alla liman inda ja ku sallama iya da wannan matsalar to amma sai ga so da yawa ana ta neman ya za a yi cewa lalle ana bukata a taimaka to wannan shine abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana anan cewa ka guji abin da ke hannun mutane to lalle tabbas mutane za su soka saboda dan adam baya son mutumin da yake bani eh dan adam baya son bani wannan haka ne haka dabi'iyar haka dan adam yake duk lokacin da mutum yake ga kima idan ka yake ga kima a tare da kai a lokacin da kace wani bani kaza ko imin kaza ko ka takura akan amma kaza wala daga lokacin zaka isqadin haibanka zaka zubar da mutuncinka ko kana so ka danne zuciyarka nuna baka so tarbiya ce za ka maka kanka amma ya zaman to kuma lokaci kana ta barace wannan lalle tabbas bai daga cikin abin da addini ya karantar wannan ita ce wasiya ta biyu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi ga shi wannan bawan Allah kenan in kana so ubangiji subhanahu wataala ya soka to ka guji abin da yake cikin duniya idan kana so Allah mai girma da buwa ya soka afwan idan kana so mutane su soka to zaman to baka son abin da yake hannunsu bai dame ka ba kai ma ka roƙi wanda yake badawa ubangiji subhanahu wataala sai baka Abu Ayyub As-Sukhtiyani aw As-Sakhtiyani yake cewa la yambulu ar-rajul yace hatta takunu fihi khislatan babu yanda za a yi darajar mutum ta daukaka yace sai ya zama to kana da halaye guda biyu yace abu na farko al-iffatu amma fi aidin nas kamewa game da abin da ke hannun mutane sannan kuma wattajawuzu amma yakunu minhum da yahiya karka ce duk wanda ya maka ba daidai ba ke karama kullum ana rigima da kai wannan baya halatta kuma bai kamata mutum mai imani ya zama to haka na ka guji abin da ke hannunsu bai dame ka ba sannan abu na biyu kuma ya zama to idan aka maka ba daidai ba ana gama ba a kyauta maka ba amma sai ka nuna cewa kaman ba a yi komai ba kawai ka yahi sannan Umar Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa a cikin khutbar shi yace inna tama'a faqarun yace kaga kudai yace shine talauci in dai mutum iya da kudai to shi da talauci hanya ɗaya suka kama ba wanda zai raba su yace wal ya'su hina ka yanke tsammahanin abin da ke hannun mutane wannan shine iya wadatuwa ba za ka ga laihin wane ba za ka ga laihin wane ba yanzu misali a cikin fami a cikin gida guda za ka ga wane iya da wane bai da lalle wanda bai wanda yake da ya kamata ya taimaka ma wannan bai da ya dora shi saman hanya ba da ba irin haka na kai tsaye dora shi saman hanya da shi ma zai samu ko nan makamancin wannan to amma wasu lokuta sai a zo a samu matsala ya zaman to wanda ya samu ko kuma wanda yake da a cikin gidan sai ya kyale waɗanda ba su da to muke su tashi su je su nema su ma ku nema shi ma Allah ya bashi kuma idan kuka nema ubangijin yana nan ba ku zai amma hai ai mihi akoma gehe ai kama ai ta zagin wannan wanda ibada lalle bai daidai ba amma kuma shikenan kawai ku rayuwar ku an dora ta ne akan shi ku tashi kuma ku nema innal ya'sa ghina idan mutun ya zamanto ya yake tsammani game da abin da yake hannun mutane wannan shine wa iya wadata yace wa innal insana idza aisa min ash-shay istaghna anhu ai duk lokacin da kai yake tsammani akan abu sai ka ji ka wadatu da shi dukiyar shi ce tashi ce kawai sama zuciyarka akan cewa nashi ne kai ma ne minaka ka huta ya huta in ya zo maka wani abu na hidima ko tsora ka wata hanya ta wannan samu wannan alhamdulillah za ka yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kai mushi godiya amma kai dai zaman to rayuwarku gaba ɗaya kun tattara kun dora mushi saboda bai muku ba sai zaman to kawai banda zage shi da aiban tashi ba ku da aiki shine abin da kuke yi dare da rana ku ku abin da ya kamata ba kun bata lokutan ku a cikin duk abin da yake zai sa ku ci gaba lokacin da ku gaba ɗaya kun doka kun zuba a cikin nan Abdullahi ibn Salam an rawaito cewa annahu laqiya ya hadu da Ka'ab al-Ahbar a wajen Umar وقال يا كعب سيكي تشمش يا كعب يتي من أرباب العلم قال الذين يعلي الذين يعملون به يتي سوى نيني جاغورور علمي سيكي جاغورور علمي ما سأيكي ليش قال فما يذهب بالعلم من قلوب العلماء سيكي تنبين يكي تشمش يا كعب ميكي تهير دا علمي دا كتكنزك أتمالي مهي aga wannan malami ne amma yanzu ilimin kawai sai dai sai a hankali ba'da iz hafizuhu wa aqaluhu sun harrace shi sun kiyaye shi qala yuzhibuhu at-tama' yace abinda yake tahiyar da ilimin malamai kwadai abinda yake tahiyar da shi kwadai ai shine bahaushe yake cewa duk wanda ya bude wa kanshi kofan kwadai to ya bude wa kanshi kofar wahala duk wanda ya shiga mota kwadai zai samu ta shawalakanci dole abinda za a yi karshe kenan da haka ƴan uwa musulmi wannan hadisi ne wanda yana tattare da abubuwa masu muhimmancin da ya kamata ba balba kamata bane wai ya zama wajibi akan mu yi kokari mu yi ruku da su wani balarabin kauye yake fada wa ƴan garin Basara da yazo yake cewa man sayyidu ahli hadhihi alqarya yace waye shugaban kuku wannan ɗan garin Basara fa qalu hi suka ce alhasan suka ce wani ana ce mai alhasan qala bima sadahum yace dan menene yayi jagorancin da har aka bashi shugabancin qalu aka ce ai ihtaja an-nasu ila ilmihi mutane suka buƙatu zuwa ga ilimin shi wastagna huwa an duniyahum shi kuma sai ya wadatu game da duniyarsu suna buƙatar ilimin shi amma shi harakan da ya shahi duniya kwadayi ko ya tambayi wani abu a wannan babu shi wannan mutum yake cewa eh lalle ya cancanci ya zamanto jagora ya cancanci ya zamanto shugaba ɗan uwa musulmi wannan hadisi ne wanda ya tattara abubuwa da yawa idan kana so Allah subhanahu wataala ya soka to ka guji kwadayin duniya kare zaman to ina ka huto duniya ina za ka duniya miye gurin ka duniya kawai duniya ka ba gaba ka zaman to irin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin shi cewa himarun bin nahar jifatun bil layl a wuni yanda ka san jakki haka yake aikin duniya dare kuma an tai kaman gawan jakki saboda in ya kwanta ya gaji duk isma la wajen neman duniya zancen iyamul lili bai taso bara tana harkan da ya sha sallah asubahi to irin wannan kuma sai kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi sai Allah ya rarraba mashi al'amarin gaba daya shattata Allahu amrahu Allah sai ya watsa al'amarin shi ya kasa nutsuwa ko kadan sannan kuma Allah ya sa mashi talauci a gaban idan shi ya mallaki kudade masu yawa amma daga ya bude idan shi talauci yake gani sai kasa nutsuwa ya tara amma kasa nutsuwa gani yake kawai in ya bari kawai gobe talauci zai to wala Allah subhanahu wa ta'ala rahmanasi abu na biyu shine mutun ya guji kudai kar ka zama mutum mai kudai ba ni imin ai komun wane ne da sauransu wannan mutum ya guje shi Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu karantar da yaku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita insha Allah ta'ala kenan darasin zai ci gaba a gobe da izinin Allah da sahi daidai karfe 8 da rabi na sahiya insha Allah ta'ala kenan zamu dasa hadisi na 32 bidal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi